أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake gamuwa a wannan majalisi a wannan masallaci wanda muke karatu daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma bayan wancan littafi da muka gama na 40 hadis muka ce insha Allah kin littafin mu na gaba shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-taslimi ila min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wato siffar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tun daga kabbarar harama har ya zuwa sallama kai ka ce kana ganin yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake yin sallah a yau muna laraba 10 ga watan jumadal ula hijra annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 3443 wanda ya daidai da 15 ga wata na 12 miladiya ta 2021 insha Allah dai kamar yanda muka ce kenan wannan littafin shine zai zamanto wato zan mu fara shi a yau shine siffar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wallafa babban malami al-sheikh al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani wanda muna ji ana yawan cewa Nasiruddin al-Albani ana ne Albani to Albani babban Albanin ba Albani ne Zariya ba wanda shi ma kwatankwacin wancan Albanin ne wato ya dauki lakabin cewa Albani yanda yayi juhudi akan sunna zan magani a irin takaitaccen tarjuma shi da zan yi tarihin shi kadan da zan yi abin da ya sauka insha Allah ke lokacin littafin wannan dai yanda muka gani idan kuka duba za ku gani malam yayi doguwar muqaddima yayi gabatarwa sosai a cikin littafin wanda ta kai wajen safaha 50 to idan muka ce mu bi da wannan a yanzu ina ji darasussukan da za a yi akan wannan ba kadan bane ba mu kuma garadin da muka sa wannan littafin saboda mu koyi sallah mu gyara sallah mu bi koye ta mu ringa yin ta in ma bata kai ba saka yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi to sai kama da ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam kin insha Allah zan yi kokari mu tarjuman malam mu san wane ne malam wanda ya buga littafin sannan kuma lokaci in ya ba mu kai sai mu shiga cikin littafin da malam ya fara mana magana akan sallah mai littafin nan dai sunan shi Muhammad Nasiruddin al-Albani ko kuma Muhammad Nasiruddin bin Al-Hajj Nuh mutumin Albaniya sunan shi Muhammad Nasiruddin dan Al-Hajj Nuh al-Albani an danganta shi da Albani saboda Albaniya aka haife shi mutumin Albaniya ne bature ne za a ce can turai za a ce ko kenan shi yasa aka danganta shi da wannan gari an aihe shi hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana 333 wanda ya daidai da miladiya 1914 aka aihe shi shi wannan malami wanda aka aihe shi kuma a cikin wata fami wanda suke matalauta ne wanda famun su mahaifin su kwarai bai da wadata haka amma ya kasance akwai ilimi tare da su wato baban shi malami ne yana da ilimi wanda shi ma a wajen shi yake karatu kamar yanda zan magani wanda shi Muhammad Nasiruddin al-Albani sun tahi Dimashq shi da baban shi suka koma Sham gabaki ɗaya suka je suka zamna a can sai ya zamanto baban nashi ya zamanto ya sa shi makaranta wato abin da ya shafi ibtida'iyya wato premier kenan ya sa shi premier ya fara karatu daga baya baban nashi ya gani sai ya hudda shi daga makarantar ta nizamiya kamar irin ekol da muke yi nan sai ya hudda shi ya zo ya mishi nizami khas ya dora shi manhaji wanda yake nashi takaitacce a gida yake koya mishi karatu wanda a wajen baban nashi ya dauki karatu ya harrace alqur'ani haka kuma da tajwidi da kuma litattafan fiqh wanda mazhaba alhanafiya suke karantawa a lokacin sannan kuma da abin da ya shafi lugha da kuma abin da ya shafi balaga duka baban shi ya koya mishi duka wannan karatuttukan bancin wannan abin da ya shafi kuma kasuwanci sai ya zamanto ya koyi gyaran mantir daga wajen baban shi wanda baban shi gyaran mantir yake sai ya zamanto ya koyi gyaran mantir shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani a wajen baban shi sai ya zamanto a garin kusan shi ake nunawa akan wanda suke gyaran mantir misali duk din mantir in ka talalace kai shi zaka kaima a kaima Muhammad Nasiruddin saboda ya gyara maka sai ya zamanto wato ya kware kuma malamai suka ce hey taimaka mishi wajen da ya samu lokaci da zai ringa karatu sosai saboda yana zamne yana dan aiki shi gyaran mantir yana da fursa sosai yana da lokaci da yawa wato wanda zai yi karatu da yawa bayan malam yayi karatu an sa shi ma baban shi ya bashi ilimi ya harrace alqur'ani sai ya zamanto kuma abinda ragaba shi yayi maili zuwa gare shi shine ilimin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk da cewa baban shi ya so ya dora shi akan abin da ya shafi mazhab nasu mazhab na alhanafi alhanafiya amma dai kai sai abin da ya rinjaye shi ya zamanto ya shaggala da shine ilimin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda sai da yayi fice a cikin ilimin hadisi tunda yana matashin shi irin shekara 20 ya zamanto yayi inaya da wannan ilimin abin da ya shafi ruwaya da hadisai da dirasa su da takharijin su ya zamanto a dauki hadisi a tantance shi a gani shin ya inganta ko kuma bai inganta ba haka kuma malam bancin wannan da ya koma Suriya ya zamanto ya dauki raya tuta ta karantar da tauhidi ya zamanto mutane a lokacin yanda duk inda ka fara karantar da tauhidi to zaka fara samun matsala da mutane ya fara samun matsala da yan bid'a ake korar shi daga nan garin ya tashi ya koma nan daga nan garin ya tashi ya koma nan kamar yanda zamu gani wato a gaba cikin tarjumar tashi wato malam yayi kokari har ake ce mishi wato wahabi ne batacce ne ana danganta shi da mazhaba ba mazhaba ba imam Muhammad bin Abdul Wahhab ana ce mishi wahabi wanda da yawa anan ma zaka gani mutum idan ya zamanto yayi wani abu ya ce ai wani wahabi ne ko kuma wani abu makamancin haka to a takaice dai malam ya tashi a usra faqira amma daga baya Allah subhanahu wataala ya taimaka mishi akan ya samu ilimin ma kuma na hadisi yana daga ciki irin abin da malam yake yi na nashab ad-da'awi wanda a rayuwar shi ya zamanto ko lokacin shi gabaki ɗaya ya kai ya bada shi ne kan karantarwa da irin wannan dan gyaran da yake na mantir sai karantarwa akan abin da ya shafi addinin musulunci wanda malaman jami'a da kuma ɗaliban ilimi na gari suke zawa wajen shi suna daukan karatu bancin wannan yana da halaka ta ilimi yana karantar da fathul majid yana karantar da usulul fiqh yana karantar da mustalahul hadis yana karantar da fiqhus sunna da irin littattafai da yawa wanda yake karantarwa sannan kuma malam he zamanto yana da himma a duk inda yake karatu yake a duk inda yake malam za a same shi karatu malamai suke cewa ana bada labarin shi akan abin da ya shafi irin yanda yake zuwa maktaba zuwa neman karatu bibliotheque ta karatu sai da ya kai sai ya riga masu budewa zuwa kullun in yaje yana jiran su wato su zo su bude bibliotheque tukun ya zo ya shiga ya karatu kuma shine karshen rihewa sai ana ce mishi ya gudu daga baya sai aka je aka mishi kile na bibliotheque in ta gari aka bashi aka ce in ya zo ya shiga ya koma can yake kwana wanda ana bada kissa shi yanzu idan ya hau irin kuranga haka zai dauko litai kahin ya sabko gari yake bada lokaci zai tun a sama yake budewa malamai suka ce sai ya awa uku a sama yana karanta littafi kafin ya sabko yana saman kuranga wanda himma gare shi akan abin da ya shafi karatu wanda cikin himmar shi wani lokaci ake cewa a cikin wani littafi wato wata fafiya ta tabace ta cikin littafi sai ya ce a sai ya nemo ta ba nema ba kuma irin namu haka in kai ne zaka je nema kawai ka ringa malamin littafi haka ko ka ganta a shi karantawa yake malamai suka ce dai karanta littafi 10,000 bai same ta ba yace he da ya maimaito ta sai da ya maimaita so uku yana karanta wannan littattafan shi yasa duk inda ya bi ya samu wani hadisi sai ya huddo ya yi aiki akan shi kamar yanda zamu gani irin littattafan shi wanda ya allafa daga ciki kenan yana daga cikin himma mai karfi daga shi a irin intiqali da ake mishi saboda yana kiran tauhidi dan inda kake kiran tauhidi a kadai da Allah sai ka samu matsala wannan garin su kore shi ya koma wannan kasa su kore shi kai akwai lokacin da har Saudiya yaje buskarbe shi ba shine ya koma Jordani wata dan ya sabka a wani gari wajen wani abokin shi da yazo abokin nashi yace to gashi nan bari ya mishi masarki yace a ina ce maktabarka sai kai shi yace ya bashi maktaba ya kai shi ya sabke shi a maktaba a ba daki ba ya kai shi maktaba kahin da sai malamin ya allafa wani litafi ya ma litafin taqiqi yace to ga litafin kana ma ta haqiqi sai ayi aiki da shi kahin da sai irin himma shi akan abin da ya shahi wato dalibul ilm hatta da wajen rasuwar shi almajiran shi da kuma yaran shi suke cewa su sun rasa ana kayya kayya tsoho zai rasu amma daga can yi kujiya dan hulhudu yace a bashi litafi kaza sai a bashi litafi kaza bude babe kaza karanta mun hadisi ne kaza sai karanto mishi yace to shikenan rihi mai dashi hatta a gadan da yana rishin lahiya ya kasance himma yake da wato akan abin da ya shafi wato neman ilimi wanda malam kwarai yayi muallafat da kuma abubuwa wanda suke na littattafai da kuma irin yanda manya-manyan jami'o'i suke neman shi ya zamanto wato ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a cikin jami'a karshe akwai jami'atul azhar wanda ita ce warkon jami'a a duniya suka ce imamul albani ya zo a bashi a mushi munakasha a bashi doktora shi ko certificate bai da a bashi doktora sai yake tambaye su to an zo munakasha waye zai nakasha wani waye zai nakasha wani su ba su kai ba kamar yanda yake da ilimin an zo ayi sutenan sai shi waye a bashi doktora to an zo sutenan su waye zai jagoranta ba shi a yanda ya bunkasa da ilimi to su kansu neman ilimin suke a wajen shi barantana a yace bai buƙatar wannan takardar ta su bai buƙatar wannan takardar ta su to yana daga ciki hatta da jami'atul dimash wato jami'atul dimash sun dauke shi ya zamanto a wata lajina ta ƙasar gabaki daya da zasu yi takarijin wani hadisai ko kuma a ce abin da ya shafi fiqhul islami gabaki daya suka dauke shi ya zamanto yana daga cikin wannan daga ƙarshe ya karantar a jami'ar islamiyya ta madina kuma ya zamanto yana daga cikin lajina ta manya-manyan malamai ta jami'ar islamiyya wato a madina ai daga cikin irin manya-manyan malamai su abdullahi bin baz Abdulaziz bin Baz Allah subhanahu wataala ya ji kanshi yake bada yake cewa shi a zamanin shi bai taba ganin ba wani babban malami wanda ya kai malam Sheikh Nasiruddin Al-Albani bai taba gani ba a doran kasan nan dai a wannan zamanin yace wanda ya kai Nasiruddin Al-Albani malamai almajiran shi suka tambaye shi fassara karkashin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allah subhanahu wataala yana turo ma wannan al'ummai wato mujaddid wanda shi jaddada addini a duk shekara dai a duk shekara dai Allah subhanahu wataala sai ya bullo wani bawan Allah ya zamanto shi zai taimaka addini ya ƙara ginuwa Imam Abdulaziz bin Baz yake cewa to a cikin zatona na kirki da nake yi kawai Albani shine a wannan al'umma inda yazo ya jaddada addini yayi abubuwa wanda wato sai wanda ya karanci tarihin shi sosai zai gani haka kuma yana daga cikin Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti ya kasance wato idan ya gani Nasiruddin Al-Albani a Madina lokacin yana karantarwa a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Shanqiti yana cikin darasi idan Albani yazo wuce sai ya tsaye da darasi ya je ya ga yadda Albani dukun adawa a cigaba da karatu haka kuma Imam Mukubil yake cewa abin da yake itikadi da shi kuma yake addinin wannan da shi shine cewa ai Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana daga cikin mujaddidin wanda suka jaddada wannan addinin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah subhanahu wataala zai turo a kowace karshen shekara 100 ta cikin wannan al'umma mutumin da zai jaddada musu wato addini wato daga cikin karshen rayuwar shi Nasiruddin Al-Albani yayi wasiyoyi daga cikin wasiyar da yayi yayi wasiyar cewa idan ya mutu wato kada ya zamanto ƴan uwan shi da matar shi da wato sauran abokai su zamanto sun tsaya sun jinkirta wato jana'izar shi kawai a gaima wanda dai ya dace ya zamanto wajibi a gayi musu a gaggauta a je a binne shi kuma haka yace kada ya zamanto a yi mushi kuka irin niyaha wanda ake yi da sauti ana wayyo na mutu na lalacewa kawar wannan nan yace bai ya so kada a yi mishi sannan kuma yana daga cikin wasiya da yace maktabar shi ta littattafan shi gabaki dayanta yace a tattara ta akai ta Jami'ar Islamiyya ta Madina, wanda idan ka je har yanzu cikin Jami'ar Islamiyya cikin maktaba al-Markaziyya ta Jami'ar Islamiyya zaka gani gashi nan daki guda ne akai, gashi nan an sa mata maktabatu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dukkan littattafan shi wanda aka buga da wanda ba a buga ba gabaki dai suna cikin wato wannan maktabar. A takaice dai malam yayi rayuwa wanda take rayuwa wanda Allah subhanahu wataala yayi mishi albarka, yana daga cikin littattafan da ya allafa littattafai da yawa ne, ya ma wasu littattafai ta haƙiƙi irin sunan Abi Dawud ya huddo ingantaccen shi da da'ifai, irin Adabul Mufrad ya huddo in sahihin shi da da'ifin shi, da kuma wasu daga cikin littattafan shi ga wani littafi nan Al-Hadithu Hujja bi Nafsihi fil Aqaid wal Ahkam Muhammad wallafal shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wato yana nihin hadisi hujja ne a karan kanshi abinda ya shahi aqida da kuma hukunce-hukunce, raddi akan mutanen da suke cewa a hadisi idan ya zama tura hanya guda ce ba za a yi hujja da shi akan abinda ya shahi aqida ba sai abinda ya shahi hukunce-hukunce, wanda wannan sai a cikin abinda ya shahi darasin irin mustalahul hadis mutane za su fahimce shi sosai. Sannan kuma yana daga cikin littattafan shi ko kuma wasu abubuwa fa'idodi da aka fito wannan littafin aka sa mishi qamusul bid'a, wato kamar dictionary ne na bid'a, aka tattaro daga irin maganganun shi shi Nasiruddin Al-Albani, aka taggagama su wanda cikin wasu daga cikin malamai suka yi wannan aikin. Sannan kuma yana daga cikin littafin shi wato adabuz zifaf fi sunnatil mutahhara, wato wasu ladabba na daga cikin abin da ya shahi aure a cikin sunna wanda take tsarkakakka sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda littafi ne kuna gani daga a zaka yare ne kwanan nan to akwai ladabba da yawa. Sannan daga cikin littafin shi wannan akwai irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil, shi ma na Muhammad Nasiruddin Al-Albani littafi ne wanda ya takhrijin wasu wani littafi wanda ake ce mishi manar as-sabil, wanda hadisai sama da wajen 2000 ko kuma 2000 da wani abu in ban manta ba, mujalladi yana daidai yana bin wannan guda 9 ne. Sannan kuma yana daga cikin littafin shi wanda ya shahara da su shine wannan silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa asaruha as-sayyi fil umma, wato jeren giyan hadisai wanda suke da'ifai da kuma mawdu'ai wanda ƙarya ce aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda shi ma yana daga cikin littattafan shi wanda yayi su mujalladi, yana bin mujalladi wajen mujalladi 20 wanda sama da hadisi 7000 ke da kai a ciki, wanda ya kawo su wasu mafi yawa da'ifai ko kuma wasu mafi yawa mawdu'ai ƙarya ce aka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bace shi kuma he silsilatul ahadith sahiha, sai kuma yayi wanda jeren gere hadisai wanda suke sahihai, nan yayi da'ifai nan yayi sahihai, wanda wannan sahihan yayi su mujalladi 10 ko 11 wanda hadisi 4000 da wani abu ne shi ma a cikin shi. Kenan malam yayi kokari sosai akan abin da ya shahi hidima, ya ma addinin musulunci hidima wadda da yawa daga cikin malamai a wannan zamanin ne, a wannan zamanin dai Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi hidima sosai, wanda kuma yana daga cikin littafin shi kenan, shine wannan littafin da zan mu karanta shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha, wato sifatu salla annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tunda kabbar al-harama hayya zuwa sallama kai ka ce kana ganin sifatu wannan ta salla annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yanda muka ce dai malam yayi dogon muqaddima, muqaddima idan muka ce mu dauke ta kamar yanda muka yi bayani cewa bazan mu shiga cikin lubba abinda muke so na yaya sifar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama take, sai dai zan mu dan karanta wani abu na abinda ya shahi shi malam sababin da yasa ya allafa wannan littafin a gurguje. Malam yake cewa yana daga cikin abinda yasa ya allafa wannan littafin, yake cewa a karance-karancen shi gabaki daya bai gaba wani littafi wanda aka yi shi littafi ne khas a takaice wanda aka yi shi kan karantarwar sifar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To da ya gani wannan babu shi sai ya ce to yana daga cikin wajibi a kan shi ya zamanto shi ya allafa ma mutane wannan littafi, yanin shi ne daga cikin sababin babban sababi da yasa ya samu himmantuwa akan allafa littafin wannan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama. Sannan kuma ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka gani ni ina yin sallah, wi salla kamar yanda kuka gane ni ina yin salla. Haka kuma yana daga ciki ya ga manhajin shi irin yanda zai yi wato ya kawo a cikin wannan, yasa a cikin littafin nan zan mu gani ya kawo hadisai ne yake kawowa amma ya kawo lafazin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi yake yin kaza ko kuma ya kawo wani lafazi ko kuma ya kawo dai duka dai gundarin hadisi ne zan magani wato yana yi ko kuma yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fa'al kaza ko kuma idza qama kaza 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 kamar yanda zan magani insha Allah sannan bayan banan he a ƙarshe yace sannan ya saba wannan littafin nashi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sannan kuma ya roki Allah subhanahu wataala da yasa wannan littafin yayi shi ne wato dan neman yarda Allah subhanahu wataala sannan kuma ya amfanar da ɗan uwan shi mummunai saboda Allah subhanahu wataala shi mai ji ne kuma mai amsawa ne mallan ya ga manhajin shi yace manhajin da zai kawo a cikin wannan littafin ba ya kayyade shi ba da wata mazhaba yace wannan mazhaban malikiya ko hanabila ko kuma shafi'iyya ko kuma hanafiya wanda in mun duba muna da irin littattawai na fiqhu kama annan kutubul malikiya wanda zaka gani abubuwan da ke da kai wasu ko a cike a samu hadisi bai inganta ba ko kuma a samu wata mazhaba take da hadisi wanda ya inganta to shi kawo ya takaita ne akan hadisi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kadai zai kawo akan manhajin malaman hadisi sannan kuma yana daga cikin abinda mallan ya gayya a gaba shine irin yanda yan koro mana bayannan malamai wannan su mazahibul arba'a malaman shafi'iyya hanabila hanbaliya da kuma malikiya su imam malik imam ahmad imam shafi'i imam abu hanifa duk ya kawo mana bayanan su akan yanda suka yi magana cewa abu sunna annabi sallallahu alaihi wasallama a bar maganganun su idan magana annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbata to duka a barta akamata a bar maganganun su idan baka samu ba kamar yanda malamai suke cewa baka samu ba hadisi shine zaka duba irin mazahib abinda suka faɗa la'alla sun yi ijtihadi wanda subhanahu Allah subhanahu wataala ya ba su lada mallan ya koro bayanin su wanda duka ya koro irin maganganun da suka yi wanda daga cikin malamai akwai wanda yayi nazam in su wajen baiti 11 yake cewa wa qawlu alamil huda la yu'malu bi qawlina biduni nassin yuqbalu fihi dalilul akhdh bil hadisi wa dhaka fil qadim wal hadisi qala abu hanifa al imam la yanbaghi liman lahu islamu akhdhan bi aqwali hatta tu'rada ala al kitab wal hadisi murtada wa malikun imam dar al hijrati qala wa qad ashara nahwa al hujrati kullu kalam minhu dhu qabuli wa minhu mardudun siwa al rasuli wa shafi'iyun qala in ra'aytum qawli mukhalifan lima rawaytu من الحديث فضربوا الجدار بقولي مخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتوا هيا زوا قرشي دي كما يندى ما لم يسكتوا يا جلو سبايتي بو مشاهد يني بياني دك أتك أي شيء يندى ما لم يسكت شوا كده زمنتو واتو إدن حديثي يا إنغن تكتي كبر وانا حديثن كتو كما غنسو kenan matakar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta to ka kama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zamanto wacce magana ta su ka barta imam shafi'i ya ka dauki magana ta shi ka buga ta da katanga Allah subhanahu wataala ya shiga su mallan a cikin littafin nashi abu na farko da ya farko mana shi shine yace istiqbalu lilka'bati wato abinda zai kawo mana bayani akan fuskantar ka'aba wanda mun sani idan mutum zai yi sallah abu na farko da zai yi shine ya fuskanci Ka'aba ya fuskanci al-qibla wanda fuskanta al-qibla yana daga cikin wajibai na sallah idan kai sallah baka fuskanci ba al-qibla kana sani ka san sare nan je gabas ka zo ka kalli yamma kai sallah ka bata yi ba ko shekara nawa zaka yi sallah ka bata yi ba sai ka saki shine mallan yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila as-salati istaqbala al-ka'bata fil fardhi wan nafli wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya tashi zai yi sallah sai ya fuskanci al-qibla a cikin sallar farilla ne ko kuma a cikin sallar nafila sannan kuma wa amara sallallahu alaihi wa sallama bidhalika fa qala lil musii salata idza qumta ila as-salati fa asbighu al-wudu'a thumma istaqbil al-qiblata fa kabbir sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da ayi haka a fuskanci al-qibla a fuskanci al-qibla yace ma wannan al-musii'ul sala wanda yake muna na sallar shi wane ne yake muna na sallar shi wani sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne wanda ake ce mishi khallad bin rafi' ya shigo masallaci da ya shigo masallaci sai yaje yayi sallah sai yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace assalamu alaikum ya rasulullah ya rasulullah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi wa alaikumus salam irji' fa salli fa innaka lam tusalli wa alaikum salam koma kai sallah saboda kai ba kai ba sallah gashi nan ya shigo masallaci yayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya koma yayi sallah saboda bai yi ba sallah sannan yaje ƙara kyautata sallar shi yayi sallah ya komo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace assalamu alaikum ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake ce mishi wa alaikumus salam irji fa salli fa innaka lam tusalli ya ƙara ce mishi dai koma kai sallah saboda kai ba kai ba sallah da yi ba sallah ma'ana sallar da yi ba daidai ba take bai ta inganta ba tun daga shi ne ya zo ai yayi sallah to ba ta inganta ba haka akai sai da akai so uku da ƙarshe yake cewa ya rasulullah yake cewa bai sani ba wata sallah wadda ta kai shi wannan ce karshen sallar shi ya rasulullah fa'allimni wato ka sanar da ni yaya ake yin sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi idza qumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah wato fa asbiqul wudu'a wato ka kyautata arwallaka abnawar ko shine arwalla kenan sai arwallata inganta ta kun sallah ma za ta inganta kenan kamar yanda ya zamanto babu ta yanda za a yi mutun yayi sallah sai da arwalla kenan dole ya zamanto ya inganta wannan arwallar tashi sannan kuma yaje yayi tukun yayi sallah abu na farko a cikin sallah shine istiqbalul qibla annabi yake cewa ka fuskanci alqibla shine mallan ya kawo mana baban wannan kenan yace bab kenan yayi mana babe ya mana unwanin cewa istiqbalul ka'aba wato fuskanta ka'aba sannan fuskantar ka'aba a cikin farilla ko a cikin nafila mallan yace sannan annabi yayi umarni akan wannan aka yayi umarnin wannan wanda yake muna na sallar shi yace idan ka zo yin sallah wato ka fuskanci alqibla sannan kai kabbara ka ce Allahu akbar sannan yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safari yusalli an-nawafil ala rahilatihi wa yutar alaiha haythu tawajjahat bihi sharqan wa gharban wato haka bayan mun gani cewa istiqbalul qibla wajibi ne a farilla da nafila mallan yace annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kasance a bulaguro kuma yana yin sallan nafila akan dabbar wato akan dabba annabi sallallahu alaihi wasallam da dabba annabi sallallahu alaihi wasallam an san ta mashhura ce a zamanin shi ana ce mata qaswa yana yin sallah akan ta sannan kuma yana yin wuturi a saman nata kuma haisu tawajjahat duk inda ta fuskance shi da shi to can an ce istiqbalul qibla nan kuma ya koro mana cewa annabi yana yin nafila wato kuma duk inda ta fuskance shi wato yana tahiyya misali yana tahiyya yamma kuma yana yin nafila zan magani ya ne wa fi zalika mallan yace akan haka ne nazala qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala tasaffu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wato duk inda kuka fuskanta wato alqibla je ko kuma fuskanci wato alqibla Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai mallan yace anan abinda muke so mu fahimta inda mallan yayi bayani shine idan ka zo zakai sallar farilla ka fuskanci alqibla wajibi ne ka fuskanci alqibla idan baka samu ba dama a nafila shine kana iya ya zamanto ka fuskanci alqibla malamai suka ce kai kabbara misali nafila ce kana cikin bulaguro zakai sai ka fuskanci alqibla kuna kai ne kana cikin bis ko kuma kana saman wani abu zakka tahi nan yamma sai ka fuskanci alqibla kai kabbara sannan ka juyo ka ci gaba da sallata kana kallon yamma in kana yin nafila anan kamar yanda muka gani haka wuturi shine yace haisu tawajjahat bihi sharqan wa gharban gabas ko yamma abinda yasa yace gabas ko yamma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina alqibla su gusumci saboda makka tana gusumcin wato madina shi yasa yace sharqan aw gharban yace wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa ala naqatihi istaqbala biha alqibla fakabbara thumma salla haythu wajjahahu rikabuhu aywa kenan yace wani lokaci shine yana fuskantar alqibla yayi kabbara kamar yadda muka ce sai ya tahi kuma duk inda dabbar tashi ta fuskanta zai wani lokaci kuma ba sai ya fuskanta ba kamar yadda na farko inda mallan ya kawo mana cewa kawai duk inda alƙiblar tashi ta farko ta tahi zai fuskanta yayi kafara shi yayi sallah amma wannan a sallar nafila zan mu gani a sallar farilla kuma an iya yi ko ba a iya yi ba an iya yi misali sallar farilla ce kana cikin jirgi ko kana cikin mota baka yi ba sallar asuba haka zo aka huce can ka tashi baka tsaye da ba an tsaya ai sallah baka yi ba to ka iya yin sallar farilla a wannan lokacin koko baka iya yi ba ko kai ne a saman jirgi la Allah inda zaku je ku sabka lokacin sallah zai huta to ka iya yin sallah ko kuma baka iya sallah ba tunda ba fuskanta alƙibla ba zai misali kai ne daga nan zakka tayi wani gari kai da kwai nan yamma can wata kasa gine ko na kiri ko kuma wani abu makamancin haka wanda suke nan kuma lokacin sallah zai huta kuma gashi lokacin sallah yayi kuma alƙibla tana bayan ka kuma baka da damar ka tashi ka fuskanci alƙibla to shin ka iya fuskanta inda zakka yi kake bulaguran nan kai kaffara kai sallaka ta farilla mun ga nafila kana iya kai to farilla fa to shine malam zai kawo mana wato bayani shi ma anan gaba shine yace wa kana yarka wa yasjud ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'al as-sujuda akhafu min ar-ruku ya ne ne za a yi sallai kana cikin mota yanda za a yi ta shine zakai kaffara kai kaffara sujada da ruku'i kai azamna kake ima'an ne zakai wato nuni ne zakai misali zakai sujada zakai ruku'i kenan kana iya kasar da kanka da kadan haka shine malam yace wa yaj'alu sujuda akhaffu min ar-ruku wato ka sanya sujada kan ita ta zamantawa kasa da ruku'i kai ne kai ruku'i haka idan zakai sujadawa kenan sai ka kara gaba kenan ka kara gaba kenan a saman abin hawa kake wanda bakka da ikon ka tashi kai wannan kamar wanda bai da lafiya idan ya zamanto zai sallah ya zai shi mutun ne bai da lafiya yana kwanci ya zamanto bai iya fuskantar ma alƙibla ba a iya ma a motsa shi saboda in an motsa shi zai samu wani darar ko kuma wata cuta ta same shi kawai a kwance inda yake misali in sama yake kallo kawai yana iya yi kaffara ya ci gaba da karatu in zai yi sujada in zai yi ruku'i ya dan ba kan shaka sujada ma yayi mata haka kenan ya zamanto sujada ka da ruku'in ka in ruku'i ka yi haka ka dan sujada kuma ka kai can kasa shine yace wa kana yarka'u wa yasjud ala rahilatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ruku'i kuma yana yin sujada akan dabbar tashi amma ima'an wato da nuni bi ra'sihi da kanshi wa yaj'al as-sujuda sannan ya sanya wato sujada tashi akhafu min ar-ruku wato tayi zamantawa kasa wato da ruku'i wa kana idza arada an yusalli al-farida nazala fastaqbala al-qibla annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kuma idan zai sallaci sallar farilla sai ya sabko daga abin hawan shi kamar yadda muka ce muku zan mu zo mu gani shin farilla zaka iya yi akan abin hawa ko baka iya yi ba sai ya sabko daga abin hawan shi fastaqbala al-qibla sai ya fuskanci al-qibla kenan a wannan gaba ki daya malam yana karantar da mu fuskanta al-qibla na horko wajibi ne zamanto mutun ya fuskanci al-qibla sawa'u ma farilla zai yi a nafila sai koro mana bayani yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a nafila yana fuskantar na horko yana fuskantar al-qibla yayi kabbara sannan kuma ya tahi duk inda dabbar tashi ta bi ta yi yamma ta yi gusum ta yi arewa inda ya horko yayi ya fuskanci al-qibla sannan na biyu ya nuna mana ma wata ran ba ya fuskanci ba al-qibla in zai nafila kawai kana tahiya inda kake tahiya kai ne baka iya tsaya ba sai kai kabbara a duk inda take kallon ka inda nafila ce zakai amma farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake sai ya sabka kenan sai ya tsaya ya sabko wato yayi farilla duk da cewa zan mu gani kuma shin an yi ko ba a yi ba kamar yanda muka ce shine malam yace wa kana idza arada an yusalli al-farida ya kasance idan zai yi sallar farilla nazala sai ya sabko fastaqbala al-qibla sai ya fuskanci wato al-qibla malam yace wa amma fi salati al-khawf ash-shadid amma a cikin sallah ta tsoro wanda tsoro ne mai tsanani to yaya zaka yi sallah shine yace faqad sanna sallallahu alaihi wa sallama li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil al-qibla aw ghayr mustaqbiliha wa qala sallallahu alaihi wa sallam al-hadith malle yace idan an shiga tsoro tsanani ana cikin tsananin tsoro misali yaki ne ake to abinda yake tabbata a sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna iya sallah a tsaye kuke saman kawahuwan ku kuke kuna tahiya ne kuke sallah ko kuma kuna tsaye ne gashi nan ba ku iya motsawa an yi tsaye kawai kif ana iya sallah a tsayen ko kuma a saman abin hawanku ne kuna iya ku yi sallah, nan ana magana sallah farilla. Mustaqbil al-qibla, kuna fuskanta al-qibla ne ko kuma ku fuskanta al-qibla, kenan idan an shiga tsoro, an shiga yananin tsoro. Shi yasa yace al-hadis yace idza ikhtalatu, idan an chakuyu fage ya kai fage na yaki, jama'an musulmi da kahurai an gamu ga lokacin sallah yayi, an ce a tsaya yi sallah, kahurai ba za su bari ba ba a tsaya, ku tsaya ma ai kaga ba a tsaya ba. Kenan dai abinda yake shine annabi yace innama huwa takbir wal ishara bil ras, kadai abinda za a yi nan shine takbir, kabbara ce kawai da nuni, kawo Allahu akbar kana cire kan mushriki, sami Allahu liman hamida ko ina kawo kai kana sallah, kana sallah Allahu akbar alhamdulillahi rabbil karakaratun fatiha kana cire kan mushriki, ana gog ana ta yaki. Kenan a cikin nan malamai suka ce idan ya zamanto sallar farilla, kai ne kake cikin wani tsanani wanda baka iya samun dama kai sallar farilla har lokaci zai huda, kenan zaka iya sallar farilla a saman abin hawa ko a halin da ka samu kanka. Misali kai ne kake cikin jirgi, kana cikin jirgi sai ya zamanto kafin ka isa garin, kun san akwai shanjaman in lokaci wani gari da wani gari zaka gani kafin ka isa, wato lokaci me yake ce mishi lokaci ya wuce na sallah, to ganin ka bari lokacin sallah saboda muhimmancin lokaci a cikin sallah. Yayi malamai suka ce kana iya a lokacin kai sallar ka a saman jirgi, sallar farilla, ai can mun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai sallar farilla sabka yake, to kai kuma baka iya tsaye da jirgi ba. Kenan abinda zaka yi shine ka fuskanci, in ka iya fuskanta al-qibla ka fuskanta kai sallah, in kuma baka iya fuskanta al-qibla ba kawai kai kabbara da niyyar sallar da zaka yi kai sallar ka, kamar yadda malamai suka ce. Wanda idan kun duba irin jirgi na Saudiya, babban jirgi na Saudiya, zaka gani akwai musalla a ciki, an keɓe wani waje masallaci ne aka yi a cikin jirgin, wanda idan lokacin sallah yayi zaka ga mutane sun tashi sun je sun yi sawu, an tada iqama mala Ibrahim ya ja ai sallah. To a cikin amma Najeriya yayi irin na kasashen musulmai, wanda ba kowa bane zai iya hudda irin kujerun jirgi, wajen kujera nawa fasinja nawa zai dauka, a ce an yi shi masallaci na sallah, kaga he musulmi kuma irin manyan kasashe na musulunci wato su sun hudda wannan. Kenan in garan kana kan abin hawa, sallah ta kama ka ta farilla, babu yanda zaka yi kan lokaci ya huda kana iya kai sallah. Yana daga cikin abinda ake bada na lataif na Sheikh Shanqiti Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti, malamai da suke cewa, wasu malamai sun kawo akan abinda ya shafi sallah a saman jirgi, cewa a idan zaka yi sallah farilla ai Annabi saukowa yake, dole sai a ƙasa tukun zaka yi sallah, a jirgi kuma ba a ƙasa ba kai. Sai Imam Shanqiti ya bada amsa yace, to meye tsakankanin ka da jirgi da ƙasa, tsakanin jirgi da ƙasa meye? Yace iska. Aka ce to iska ai tana game da ƙasa, wato a game take da ƙasa da game take da jirgi, kenan a game ake, ce kenan kai sallaka. Haka yayi istinbati. Kenan dai ala kulli hal, abin da yake saboda yanayin lokaci da kuma kawai lokaci ya huta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi wannan hadisin cewa wato idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal ishara bil ra's, idan wato wuri hilin daga ya kai, abinda yake shine kawai takbir, kabbara ta sallah, sannan kuma nuni da ra's da kai, kenan nuni da kai shine za a yi da sallar nan, ka yi da sallar ka ana cikin yaki, in kuma saman jirgi ne kake ko kuma wani abun hawa kana zamne, wato sai kai sallah, wannan kenan sallar farilla. Malam yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ma bainal mashriq wal maghrib qibla, wato abinda yake tsakankanin mahudar rana da mahwadar rana wato al-qibla ce, bi ma'ana yana nihin gusum. Malamai suka ce wannan hadisin ya takaita ne da mutanen Madina da kuma wanda suke wato arewacin Madina. Misali nan Madina muka ce tana gusumcin, tana arewacin Makka, kenan al-qibla ta menene? Gusumce. To annabi ya ce abinda yake tsakankanin wato mahudar rana da mafadar rana al-qibla ce, yana nihin gusum. To ana ai baka ce ba gusumce al-qibla ka, idan ka ce abinda yake tsakankanin mahudar rana da mafadar ta wato al-qibla ne, kenan ka gusum zaka kalla, gusum kuma ba ita bace al-qibla, kenan al-qibla ka wato gabas ce kenan sai dai abin da yake tsakankanin gusum da arewa kai shine alkiblarka kenan wannan hadisin malamai suka ce wato ya takaita ga mutanen Madina sannan malam yake cewa wa qala jabir radiyallahu anhu jabir yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi masiratin aw sariya wato mun kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wata tafiya ko kuma a cikin wata runduna ta sariya ta yaki wanda aka tura su wato ɗan aiki wanda idan an ce sariya nan shakka ce aka samu kenan daga rawi idan aka ce sariya malamai suka ce wata ɗan runduna ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake turawa na su dubo mishi wasu abubuwa ba yaki ba za ta dai kamar ɗan faturi ne Jabir yace ya kasance sun kasance amma a cikin wannan runduna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun sani saban Annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka huta an huta bataliya idan aka zamna wani wuri zaka gani kowa gehi can wasu gurufa a can wasu gurufa anan wasu gurufa anan Jabir yake cewa fa asabana ghaimun sai lillibi aka samu me yake ce mishi gizagizai ko gajimari ya lillibe su ga baki daya suka rasa alqibla gashi misali dare yayi za a yi sallah an rasa alqibla Jabir yake cewa fataharraina sai muka yi kirdada muka yi kirdadan ina ce alqibla dan mu yi sallah sai ce wahtalafna fi alqibla sai suka yi sabani akan alqibla suna tsaye wannan wane yace nan ce alqibla wane yace nan ce alqibla wannan yace nan ce alqibla fa salla kullu rajulin minna ala hidda sai kowa da daga cikin su kawai inda ka ganance alqibla ka sai kai kalla kai sallah wani ya kalli nan yayi sallah wani ya kalli nan wani ya kalli nan kowa ya kalli inda ya gani nan ce alqibla Jabir yake cewa faja'ala ahaduna yakhuttu bayna yadayhi lina'lam amkinatana amkinatana yake cewa sai ya zamanto dukkan mu kowa da kowa sai ya zamanto in kai sallah sai kai kurtu ka duba ka gani dan an gari ya waye a gani ina ne aka yi sallah yake cewa kowa sai haka nan yake cewa falamma asbahana yayin da aka yi waye gari nazarnahu he muka duba fa idza nahnu sallaina ala ghayril qibla sai dukkan su ashe bisu kalli ba alqibla suka yi sallah kowa wani bangare ne can da ban ya kalla suka yi sallah fa zakarna zalika li rasulil nabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ambata ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yanda ya faru falam ya'murna bil i'ada annabi sallallahu alaihi wa sallama bai umurce su ba da su sake yin sallah wa qala sai yace musu kad ajza'at salatikum wato sallar ku da kuka yi wato tayi kenan a cikin wannan hadisin abinda malam ya kawo mana ya nuna mana shine kai ne kana cikin tahiyya cikin dare ya zamanto ka rasa alqibla babu yanda zakai kuna tahiyya ko kuma kun je wani gari babu wani wanda kuka sani a garin kuna zaune barantana ku tambaye shi ina ce alqibla sai zamanto kai kana ganin nan ce alqibla kai kana ganin nan ce to bai halatta ya zamanto duka mu kalli waje guda a'a inda kake so ka gani nan ne alqiblarka nan zaka kalla shi ma inda ya gani nan ce alqibla nan zai kalla malamai suka ce yanzu da zai zamanto ni in ce nan ce alqibla kai ka ce nan ce alqibla ayi dai ayi dai sai zamanto a to shikenan tunda ka ce nan ne muyi amma zuciya ta bata yarda ba kai sallar ka bata yi ba koda kuwa nan ce alqibla kai sallar ka bata yi ba kenan he inda zuciyarka ta zamanto ta nutsu nan ce alqibla kenan nan zaka kalla tunda nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu ba su sake sallah kenan abin da yake akan ka shine kai taharri ka kirdada ka duba ka gani in akwai wanda zaka tambaya ka tambaye shi dan gari idan dan gari yazo yace maka eh nan ce alqibla to shikenan hujja ta kare ba ka ce ba a dan garin nan tana yawa bai sani ba an yi haka dan gari musulmi ya ce bai san alqibla shi ba yayi ba kenan idan ya zamanto ya gayi muku wannan yiku kalla ku yi wi sallako amma idan ya zamanto babu wanda ya gayi muku cewa nan ce alqibla kenan kowa zai kalli inda yake ganin shi nan ne alqibla shi wato yayi salla in ya so da sai in ya tabayyana kun ne ma wanda ya gada muku alqibla kenan yiku koma kuma can ku ci gaba da sallako in ba a daidai ba ku kai in kuma a daidai kuka yi wa fa biha wa ni'ma kenan wannan hadisin malam ya kawo mana shine dan ya nuna mana idan an samu sabani akan fuskanta alqibla dole ya zamanto kowa ya fuskanci inda ya nutsu cewa nan ce alqibla shi shine yace mana sun samu sabani kowa he sallah a inda yake ganin nan ce alqibla suka yi kurtu da tsaye suka duba shi duka ba wajen ba suka yi suka gani ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai umurce su ba da su sake sallah yace sallar su wato tayi
malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli nahwa albayt almaqdis wato wal ka'aba bayna yadayhi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a farkon farkon musulunci yana kallon bayt almaqdis arewaye daga madina yake kallo yana yan qudus kenan yake kallo yana sallah ka'aba kuma tana bayan shi qabla an tanzil hadhihi alaya gabanin wannan aya ta sabko قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام واتو الله سبحانه وتعالى يكي تشيوى منا غني يندى زتيك النبي صلى الله عليه وسلم وكما حسكك تكي ججيا وأكن كنا سوى ساكي ما لكبلة الله سبحانه وتعالى يكي تشيوى فلنولينك قبلة ترضاها لسن نزم جويا مكا لكبلة واتزكى يردد ايتا wato fa walli wajhaka shatral masjid alharam ka juya fuskaka wato gehen masallacin wato ko kuma ka kalli fuskanci masallacin haram shine masallacin makka malam yace fa lamma nazalat istiqbalul ka'aba yayin da halacci ko wajibcin istiqbal fuskanta ka'aba yazo fa bainan man nasu bi quba'in fi salati subh wasu mutane sun kasance a masallacin quba suna sallar As-Suba iz ja'ahum atin fa qala inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qad unzila alayhi al-layla qur'an wa wani yazo musu yake ba su labarin cewa annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama daddare an sabko mushi al-qur'ani an sabko mushi wasu ayoyi kuma an yi umurcin shi an yi umurnin shi da ya fuskanci al-qibla fuskanci ka'aba ya ringa yin sallah ala fastaqbaluha ku saurara ku fuskanci al-qibla suna sallah aka zo kai tsaye wannan da ya gayi musu haka nan kawai suka juya suka fuskanci wato Ka'aba suka fuskanci Makka suna kallon arewa Baitul Maqdis sai suka juya suka fuskanci wato Ka'aba sannan kuma suka juyo imamin su shi ma ya juyo malamai suka ce yayane ne aka juyo yayane ne suka juyo tunda liman a gaba yake wannan na'am wasu malamai suka ce a yanda aka juyo kawai su juyawa suka yi liman in yabi daga tsakan saka wasu kuma suka ce a kewayewa bayan liman in suka yi to Allah ta'ala ala kenan wannan yake nuna mana lokacin da aka juyo daga Sham aka wasa kai ta kallon Baitul Maqdis ake kallon Makka sai zamanto haramun ne zamanto mutum ya kalli can yayi sallah wato abin da yake halal idan ka kalli can kai sallah ka sani sarai wato ba an me da Ka'aba can ka kalli sallah sallah ka bata yi ba kenan nan yake nuna mana idan ka san Ka'aba ga ta nan inda take ka kalli wani waje kai sallah to sallah ka bata yi ba idan baka sani ba zakka sallah ka tayi idan ka nema ne ka yi yakinin cewa nan ce Ka'aba sannan kuma malamai suka ce to wajen fuskantar Ka'aba ya ne ne za a fuskante ta shin he ka fuskanci Ka'aba setin sa sak yanzu daga nan an iya seto setin da wannan masallacin yake kallo Ka'aba sak kake kallo mana abu ne wanda zai yi wahala kenan dai duk inda kake shi yasa aya take cewa shatral masjidil haram wato ka fuskanci kamar gehen masallacin ko masallacin alharama yanzu misali nan Saudiya ina take Makka ina take gabas take kenan ina zaka kalla duk inda kake gabas zaka kalla nan baka ce a dole sai ka samu busuwal ko kuma an nemi yanda zai zaka fuskanci alqibla shi yasa wani waje in ka gani zaka gani wasu suna kokarin ijtihadi ka gani masallacin kamar yayi haka wasu suka gani yayi haka to amma kuma akwai wani wanda ake cewa idan zaka yi sallah a gida ko kuma miye he ka karkata su kurwa shi ya alungu
daga
awo ne wasu na ganin wai ko a gida in mutum zai sallah wai ya karkata ya kalli irin shigin masa wasu a'a saka ga saka karkata su kurwa wannan ba arewa ba ko da masallacin unguwar saka yake saka zaka ga masallacin yana kallon gabas amma sun a waje suke ko a gida akwai da yawa ma masallatai zaka gani yanzu nan ba sahan masallaci bace ba an kewaye nan zaka gani sun mutu zasu yi sallah sai sun karkata to mun san daga ina suka samu dalilin karkatawa nabi dai ta kalli gehen masallaci akalli shatarin masallaci kenan wannan shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan Ka'aba kake cikin masallacin haram in kake kenan me zaka fuskanta
sai ka fuskanci Ka'aba. Shi yasa kuka gani za ku gani sahu a Makka haka ne, tunda Ka'aba ce ake fuskanta. Ka'aba ce ake fuskanta kenan sahun ya zama to circle ne. Amma shi ma circle din duk da cewa idan ka zo kai kadai in a sahu kake wannan saka zaka kalli Ka'aba, amma in ba sahu ba kake sai ka kiyaye dan yin ka je baka kalli komai ba. To ka kalli zero, misali Ka'aba ce tana nan, kai kuma yi ka zo daga nan yi ka zo kai haka, ina ka kalla baka kalli ba Ka'aba yanan sai ka kalla yin kana nan yi dai ka karkata haka. La siyama wanda suke tsayawa kan daidai wajen sukurwa sukurwan nan, tunda la Allah ya zamanto ka karkata kadan haka, karkata da zaka yi dama ce zaka karkata. In ka karkata hagun ka baudi baka kalli ba Ka'aba, to kai sallah kai ina ne ma ka kalla, baka fuskanci ko ina ba kenan. Sannan kuma daga cikin abin da ya sai liman ko ina ya zuwa yake da ko wani kote shi alarahati yana so yana koyo koma wancan baya, wata ran ya komo nan, wata ran ya komo nan, amma mafi yawa inda suke aje limami zaka gani yana kallon kofar Ka'aba mafi yawa. Amma dai ba wajibi bane ba sharadi bane sai kofar Ka'aba zai kalla shi liman kenan ko ina zai kalla. Sannan to miye halaccin miye hukuncin kai sallah a cikin Ka'aba, ina zaka kalla a cikin Ka'aba? Ba sallah farilla sai nafila a cikin Ka'aba. Idan sallah farilla ce zaka yi sai ka huto, amma nafila kana iya kai nafila a cikin Ka'aba, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yayi nafila a cikin Ka'aba, kuma me muku magana ma Allah ya taimake shi haka. Kenan wannan yana daga cikin wato nafil filoli, wato zai mutum yana iya shiga wato yayi dake ai. Yanzu akwai kewaye wanda shi ma tsoron Ka'aba ne, wannan kewayen na jikin Ka'aba shi ma tsoronta ne, wanda ba a yi da gina ba ya rihe, wanda ake ce mishi Hijri Isma'il ko kenan. Kewayen wannan shi ma cikin Ka'aba ne, wanda idan ka shiga nan kamar ka shiga cikin Ka'aba ne kana iya kai nafila a ciki, amma banda farilla, wanda ana barin mutane suna shiga budewa ne dai can ciki sai irin manya-manya, wanda Allah subhanahu wataala ya taimaka ya ma tawfiq. Kenan dai insha Allah karshen malam abin da ya kawo mana akan abin da ya shafi istiqbalul Ka'aba kenan a gurguje. Kulasa abin da malam ya kawo mana shine cewa wajibi ne mutum ya fuskanci Ka'aba idan zai yi sallah, sawa'un a farilla ne ko nafila. Idan kana cikin bulaguro ko kana saman wani abun hawa ko kuma wani abu, baka ce ba a kana zamna haka wa ga shi ka iya fuskanta Ka'aba ka ce a ka juya nafila ce ka kalli nan, ba tai ba wannan. He in kana bulaguro ko saman wani abun hawa shine kenan ba laifi, kana iya yin nafilarka duk inda kake fuskanta, ko kuma ka fuskanci Ka'aba kai kabbara in ya so ya ka juyo ka bi inda duk inda ta tai da kai, saboda sabuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana saman ta yayi kabbara kuma ya tahi yana tahiya. In a mota ne kake kai kabbara ba laifi, in bolam kai kwana kai menene duka wannan babu matsala kan shi, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma taguwa shi yana jan ta tai kwana ya jata nan tai wannan, kenan duka kiyasi ne za a ce. Sannan kuma abu na gaba, sallar farilla sai in ya zamanto ana cikin tsananin tsoron wani abu shine kuma ba a iya fuskanta alƙibla, kenan wannan babu laifi. Malamai suka ce kana iya kai ko kana cikin bulaguro ko kana cikin jirgi ko kuma wani abu makamancin haka wanda zai same ka. Kenan kuma abinda ya shahi kuma sallah ta shine dai abinda malam ya kawo mana, alƙibla kuma ita ce yanzu Makka ba Baitul Maqdis ba, kamar yanda an juya ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah kenan nan zan mu tsaya, da fatan abinda muka faɗi daidai. Allah ba mu lada ga baki daya, kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Na'am. 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 To subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.